lamarin rashin tsaro a Najeriya dai na ci gaba da yin kungaba kon baya domin matakan da ake doka sun kasa hana ƴan bindiga aika-aikar su a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. Idan lokacin da gwamnatin jihar ke kaddamar da jami'an tsaron al'umma, ƴan bindiga sun kutsa kai cikin wani gari da ake kira Gidan Bakusu a ƙaramar hukumar mulki ta Gada dake gabacin jihar. Suka sace dalibai, almajirai da adadin su bai kasa 15 ba. Na zanta da Liman Abubakar wanda shine malamin makarantar da aka sace almajiran.
Suna sun shigo tsakiyar gari, sun taho, sun kamo wannan mata, sai suka bi wannan wata makarantar tawa. To da yake almajiran suna da yawa, sai suka ji kukan matan wanda suka jayo, sai suka tashi da suka ta shiga cikin ɗakuna, suna ta shiga cikin ɗakuna, suna kan hanya, sai da suka ga yawan su daidai kawai sai suka rati, sai suka tafi da waɗannan yaran.
To yanzu a yanzu kun san inda suke?
Nan dai suka bi, suka ta sama kwalta kamar nan ba kalori kenan.
Kun sanar da local government da gari ya waye?
To ni kam ban sanar da ita ba, amma dai daɗa ban sani ba ko mutanen gari sun san sanar da ita, saboda ni muna nan mun jaddada da nisan yaranmu waɗanda aka kai da su.
Kamar makarantar yara nawa ke gare ta gaba ɗaya?
Ta kunshi yaro 300.
Menene adadin ɗaliban da aka sata?
Za su kai 15.
Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Gada, Kabiru Dauda, ya tabbatar da aukuwar wannan lamari.
Wannan garin sun kira ni da misalin karfe 2 na dare, sukan ce min don Allah in neman musu jami'an tsaro. Ga barayi sun shigo garin su, sun ɗauki almajirai, sun ɗauki wasu mata. Na ce musu akwai wanda aka kashe ko babu, suka ce to bisa ga yanzu ba a iya tantance ko almajiri nawa aka ɗauka ba, ko kuma ko mutum nawa aka ɗauka, da kuma waɗanda aka kashe. To bakin maganar da muka yi da safe, na yi ƙoƙarin in same su, to na ce kuɗinsu bai da kyau, ba su kira ni ba, ni kuma ban same su ba, balle in samu ainihin ƙididdigar ko akwai rashin rayuwa a ciki, ko kuma yawan mutanen da aka ɗauka. Wannan shi ne gaskiya abin da ya faru, kuma ya faru ɗin ne gaskiya sai a ƙarfe 2 na dare.
Duk a cikin wannan ranar, ƴan bindiga sun kai wani hari a ƙaramar hukumar mulki ta Isa, inda suka kashe mutane ciki har da hakimin ƙauyen. Wakilin al'ummar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Habibu Halilu Modaci, ya ce ƴan ta'adda suna cin karin su ba babbaka ne, saboda jami'an da aka tura su fatattake su ba su samu iya kawar da su ba.
Suka je suka iske wani hakimi na garin Turba, suka kashe shi, sannan suka je suka sami wasu mata guda biyu suka kashe su. Saboda haka halin ya riga ya ɓaci, ya ƙazance. Waɗannan mutane na wannan yanki suna cikin yanayi
da yake gwamnatin Sokoto ta bi sahun takwarorinta kamar jihar Katsina da Zamfara wajen samar da jami'an tsaron al'umma. Dan majalisar ya ce akwai buƙatar a yi da gaske kafin a shawo kan wannan lamarin.
Mun dai ga irin kuɗaɗen da aka kashe a wannan wuri, kuma muna fatan kuɗin da aka kashe su yi amfani taimaka ma mutanenmu da a cikin yanayi mawuyaci.
A yayin haɗa wannan rahoto dai, gwamnonin jihohin Kebbi, Zamfara, Katsina, Bauchi da sauransu da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro, Janar Ali Gusau mai ritaya, suna a Sokoto domin ƙaddamar da jami'an tsaron al'umma. Kuma a cikin dare washe garin safiyar ne ƴan bindiga suka yi wannan aika-aika, abin da wasu ke ganin cewa dole sai an yi da gaske. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.